Ajiya duma ne shugaban kasan Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya baiwa ministan tattalin arzikin kasar Kenya Ufori Atta umarnin fara tattaunawa da asusun bada lamarin kasa da kasa ta IMF domin ceto kasar daga matsalar raunin tattalin arziki da take fuskanta. Kasan da ta dau matakin inganta dokar karban harajin waya ta e-levy domin samar da isasshen kudaden shiga, abinda gwamnati ke ganin zai sanya kasar dogaro da kai maimakon tuntubar kasashen waje domin neman tallafi, amma yunkurin nata bai haifar da dame ido ba. Kashi 10 cikin 100 kudaden da aka sa ran za a samu sakamakon karban harajin waya din nan ya shigo, a don haka IMF ita ce mafita, inji Gabe Ocharda, kun daya daga cikin jigadikan jam'iyyar NPP mai mulki. Bayan fitar da sanarwar babban jam'iyyar adawa ta kasar, wato NDC, ta ce tuntubar asusun bada lamunin na tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ta nuna gaza iya aiki, inji Honorable Abba Fuseni, wakilin jam'iyyar a majalisar dattawan kasar.
Said that you had all the economic management to take the country forward, and today we are back. So the fact that we are back to the IMF still goes of the catastrophic mismanagement of the economy.
To say dai da yake ba da nasa martani Honorable Alexander Afenyo-Makin, wakilin jam'iyyar NPP mai mulki a majalisar dattawan kasar, ya ce gwamnati ta tunkari IMF ne sakamakon matsalolin da suka shafi duniya, take har da corona tare da mamayar da Russia ke yi a Ukraine.
Mr. Speaker, when they were in doubt, there was no international crisis. You went to IMF.
Dr. Najib Ibn Hassan, masani a fannin tattalin arziki, ya yi mini sharhi bisa matakin da gwamnatin Ghana ta dauka, inda yake cewa
na da shaka ya faru da jimawa don saboda an karu tafiyan kasan da yanda bakin tattalin da gudanar da tattalin arzikin kasan akwai damuwa, to mashe na so da gwamnati ya hakuri ya rage shi wannan haraji 1.5 yanzu shi kasa yanda mutum zai biya bai san ya biya ba, da ya zai tara kudi ne dimbin yawan da za a mamaki ba zai yi IMF, amma suka kiya suka ba shi 1.5%. Sosowar shi zuwa ya mai ya zama dole ne, amma akwai alheri akwai sharri. Alheri ne shi ne za a samu amfani, za a samu kudi yanzu su biya workers su wasu har gauki kadan, amma ba zai taimaka na gina kasa ba. To amma sharrin da ke ciki shi ne ba ka ba ya zama conditions da kamar kowane dan kasa zai samu damuwa. Mu citizens, mu yan kasa, mu za mu yi wahala. Yanzu in IMF sun ce kamar a rage dokan ma'aikata for the next 5 years. Kaga ne ka magana ni takura, to amma good news ne ba sun ce kamar ministers na rage ministers din kasa a rage wasu kashe-kashen kudi, wannan is good for the country, amma wurin bajin aiki ma'aikata a rage ma'aikata to zai kawo damuwa sosai.
A baya-bayan nan kuma sai da ministan tattalin arzikin kasar ya jaddada cewa Ghana na da abin da ake bukata wajen karfafa tattalin arziki, a don haka ba za ta tunkari asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF ba.
We are not going to the IMF.
Kasar na daga cikin jerin kasashen da ke fama da matsalolin tattalin arziki sakamakon COVID-19 tare da mamayar da Russia ke ci gaba da yi a Ukraine. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.